الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناجكين كتاب الصلاة باب المساجد فكرة لتاف بلوغ المرام za mu karanta hadisi na 266 insha Allahu ta'ala wannan darasi yana karantar da mu hukuncin shigan kafiri masallaci hukmu dukhulil kafiri masajid al-hill wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda أبو هريرة يتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا النبي صلى الله عليه وسلم يا تور دواكي يا أيك دواكي وتستفياكي فجاءت برجل سيوانا نصحابي سكرته دوان متن فربطوه بسارية سيسكر دوليشي wa dirkin masallaci wato fila da cikin masallaci asariya shine al-ustuwana min hijaratin aw ajur fila dake cikin masallaci wanda aka gina shi da duwatsu ko wanda aka gina shi da block shi ake cewa dirkaki ko a ce masa turke na masallaci min sawarin masjidi wato daga cikin filoli da suke masallaci wanda aka kare jinkar masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadith wato duk sa'ilin da Ibn Hajar ya kawo hadisi sai ya rubuta kalmar al-hadith a gaba yana nufin hadisin yana da saura wato hadisin yana da saura kamar ya dace ya dauko kadan daga cikin sa muttafaqun alaihi حديث أن يأتفاكي أكنسا ينا صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط العصير أيضا في المسجد حديث نقري حدود همسل كما ينا صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب ربط العصير وحبسه وجواز المن عليه حديث ندبو دقري بكو إذا ستين دهدو وانا حديث منقبات الدبياني أكنسا أكراتو منباية چند inda muke magana akan mujibatul ghusl abubuwa da suke wajabta ayi wanka riwaya ta al-imam Abdul Razzaq a kitabul musannaf Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a baya kitabu ahli al-kitab ma yajibu ala alladhi yuslim yan hadisin yana littafin al-musannaf hadisi na 9834 kuma yana as-sunan al-kubra kitabu siyar جماع أبواب السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم السنن الكبرى ينا مجلد نترى شافينا 66 ainihin labarin bitamamiha, cikakken labarin ya zo a cikin Asiratun Nabawiyya, littafin tarihi na Ibn Hisham. ذكر جملة الغزوات عصر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه ينا مجلد نبي شافي نقلي شدادة 39 لتافع السيرة النبوية نا ابن هشام لابارن أبو هريرة وان ديازوش كن صحيح البخاري دكما صحيح مسلم ابن حجر الأسقلاني يادتو hadisin bai kawo shiga ba ɗayansa ba. Abinda Abu Huraira ya ce, kharajat khailun li rasulillah, wasu dawakai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa mayaka su tafi ƙibala Najdin, nahiyar Najd, nahiyar Najd, yankin Najd yanki ne da yake gabas da Madina, gabas da yankin Al-Hijaz, mimma yalil Iraq. Daga Madina, yankin Najd shine yankin da yake gabacinta ta nahiyar Al-Iraq. Wa kana fil Muharram sanata 60, shekara ta 6 daga hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A watan Al-Muharram Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan dawakai su tafi yaki. Sun tafi yaki, fa akhadhat rajulan min bani hanifa, ba a samu damar yakin ba sai suka kama wani mutum akan hanyarsu. Wannan mutumin yana kabilar banu hanifa, la yash'uruna man huwa, ba su san waye ba. Hatta atau bihi rasulullah, har je suka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai manzon Allah ya ce musu, atadruna man akhadhtum, ko kun san waye kuka kama, waye fursunan ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, hadha Sumamatu bin Uthalin al-Hanafi, wannan shine yake kira Sumamatu bin Uthalin al-Hanafi. Ya shahara a kasar Larabawa, duk an san shi, an san sunansa, amma su sahabbai ba su san shi ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu, mutumin da kuke jin sunansa Sumamatu bin Uthalin, sayyidu ahlil Yamama, shine shugaban mutanen Yamama, yankin Al-Yamama, don haka mai mulki ne. Ya fito daga yankin sa zai tafi aikin haji, sai ga dawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kama shi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sahabbai, yace wannan shine mutumin da ya shahara, wanda ku ba ku san shi gaba da gaba ba, Sumamatu bin Uthalin al-Hanafi. Don haka uhsinu itharahu, ku kyautata fursunansa, wato kama shi da kuka yi a matsayin fursunansa, ku kyautata zama da shi a wannan matsayi. Wannan yana nuna cewa ana daraja mutum ko da a ce ya fada cikin fursunoni, matukar wannan mutumin babban mutum ne a cikin mutanensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku kyautata mar. Wa raja'a rasulullah ila ahlihi, manzon Allah ya koma ga iyali, ya tafi ga iyali ya ce musu, ijma'u ma kana indakum min ta'amin, ku tattaro duk abincin da kuke da shi, ku aika ma wannan mutumin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja shi, fab'asu bihi ilayhi wa amara bi liqhatihi an yuhda alaihi biha wa yurahu. Taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi yana da wata raƙuma, wato taguwa wacce ake tatsan madaranta musamman saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace a riƙa tatsan madaran ana kai ma wannan fursuna. Faja'ala la yaqa'u min Sumama mawqi'an, duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci, ga wannan fursuna yana daure a jikin dirkakin masallaci. Idan manzon Allah ya shigo, wa ya'tihi rasulullah fa yaqulu, sai ya ce mar, aslim ya Sumama, ya kai Sumama ka musulunta mana. Fa yaqulu, shi kuma sai ya ce, iha ya Muhammad, in taqtul taqtul zadamin, in ka kashe ka kashe mai jini, wa in turidil fida'a fasal ma shi'ita, in fansa kake so tambaye duk abin da kake kaga dama, wato za a baka. Al-Imam An-Nawawi, kamar yanda ya zo a cikin Aunul Ma'bud, sharhin Sunan Abi Dawud, mai littafin Aunul Ma'bud ya dauko bayanin al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi yana cewa abinda yake nufi da in ka kashe mai jini, yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, idan manzon Allah ya ce masa aslin ya kuma maka musulunta, sai ya ce ya Muhammad in taqtul taqtu zadami, in ka kashe mai jini. Akwai fasara uku. Na daya ma'anahu in taqtul taqtul sahiba damin lidamihi mawqi'un yashtafi biqatlihi qatiluhu bisa'arihi ay liriyasatihi wa fadlihi, yana nufi idan ka kashe ni to ka kashe mai jini, wato yana nufin cewa ka kashe mutumin da jininsa bai zuba banza, wato yana da mutane a baya waɗanda za su dauki fansa. Wato idan ka kashe ni ka kashe babban mutum, ta yiwu shi ma yana ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san waye shi ba, saboda haka yake mai annabi ishara da cewa shi fa babban mutum ne, mutumin da idan an kashe shi zubansa ba zai zuba a banza, jininsa ba zai zuba a banza ba, dole akwai waɗanda za su dauki fansa shi. Shi yasa yake ce mar in taqtul taqtul zadamin, in ka kashe mai jini. Fasara ta biyu in taqtul taqtul man alaihi damun matlubun bihi, a fasara ta biyu ana cewa abinda yake nufi idan ka kashe ni to ka kashe mutumin da dama akwai dubu masu neman su kashe shi. Wato idan ka kashe ni baka yi komi ba, saboda akwai dubu waɗanda ke neman su kashe ni, saboda babban mutum ne, duk wanda ya zama mai mulki ne to babu shakka ba a rasa shi da wani hukunci da ya yi na kashe wani, in ma ta haƙƙi ko kuma ta rashin haƙƙi. Saboda haka yake cewa in ka kashe ni to ka kashe mutumin da lallai akwai waɗanda dama can suna neman zubar da jininsa, wa huwa mustahiqun alaihi fala ataba alayka, saboda haka don ka kashe ni babu zargi gare ka, dama can akwai mutane da ke neman kisa na. Fasara ta uku in taqtul taqtul zadamin, yana nufin zazammin, yani dimamin wa hurmatin fi qawlihi, idan ka kashe ni to babu shakka ka kashe mai jagoranci, saboda kalma ta damin wasalinta tana yiwuwa ta zo ne da kalma ta zammin, in taqtul taqtul zazammin maimakon zadamin, saboda haka yana nufin zazimamin wa hurmatin fi qawlihi, in ka kashe ni ka kashe mutum mai jagoranci cikin jama'arsa. Wannan duka yana cikin sunan Abi Dawud sharhin Aunul Ma'bud, yana mujallar na 7 shafin 243. To su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun da suka ji abinda manzon Allah ya faɗa, yana ce musu atadruna man akhadtum, ko kun san waye kuka kama a matsayin farsu na kuwa. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna fida'a, ba sa son a ce an kashe wannan mutumin, sun fi son a ce an karɓi fansansa, bare ma babban mutum ne wanda a dalilin musuluntarsa jama'ansa suna iya karban addini, suna cewa ma nasna'u bi qatli hadha, wace riba za mu samu idan mun kashe wannan mutumin, kuma kasa ma sha Allahu an yanqus, ya dauki lokaci gurgudan abin da Allah ya nufi ya dauka. Wato Abu Hurairah bai faɗi yawan kwanakin da yayi yana daure a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan kuma qala annabi sallallahu alaihi wasallam yawman, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa sahabbai atliqu sumama, ku sake wannan fursuna, ku sake shi tafi. Falamma atlaquhu, lokacin da suka sake shi kharaja hatta atal baqi'a, sai ya fita har ya tafi makabartan al-Baqi', lokacin akwai fadama a gurin akwai ruwa. Fatatahhara, yayi wanka, fa ahsana tuhurahu, ya kyautata wankansa, thumma aqbala, ya sake dawowa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, fa bay'a an-nabiyya ala al-islam, yana dawowa masallaci wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubay'a akan cewa ya musulunta. A wata riwayar an ce annabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi yawman, wata rana ya sake zuwa zai wuce kusa da shi, sai ya ce masa aslim ya sumama, ka musulunta, ka musulunta ya kai sumama. Ya sake ba shi wannan amsa, sai ya kunce shi da hannunsa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunce shi, saboda haka sai ya musulunta a gaban manzon Allah. Wa ba'atha bihi ila ha'it abi talha, sannan manzon Allah ya ce to ka tafi, akwai gona ta abu talha tana wajen yankin makabarta ta Albaqiya, akwai ruwa a gurin, wa amarahu an yaktasila, idan ka tafi wannan rafi ka yi wanka sannan ka ci gaba da addininka. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni da yin wanka, lokacin da ya tafi yayi wannan wanka wa sallar raka'atayn ya dawo masallaci ya sallaci raka'o'i guda biyu. Faƙala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yake sallan nafila raka'a biyu, shigowansa masallaci wannan ya nuna yayi tahiyatul masjid, saboda ya tafi yayi wanka da ya dawo da ya shiga masallaci sai ya fara yin nafila raka'a biyu. Lokacin da yake nafila, Annabi yana zaune shi da sahabbai, sai ya ce musahabbai, laqad hasuna islamu akhikum, musuluntar dan uwanku fa tayi kyau, saboda gashi yana sallah. Manzo Allah ya ce musuluntar dan uwanku fa tayi kyau, yana nuna cewa ya karbi musulunci, sannan kuma gashi ma har ya san darajar tahiyyatul masjid, ya taho masallaci yana shiga yayin nafila raka'a. Falamma amsa, lokacin da yamma ta yi, ja'uhu suka zo mar da bima kanu ya'tunahu min at'am, dama ana masa gayyan abinci saboda umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Uhsinu isarahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai, ku kyautata tsare wannan mutumin, kar ku wulakanta shi, babban mutum ne. Saboda haka sai ya zama sahabbai kowane gida ana kawo mara abinci. Yamma da yi aka zo mar da tilin abinci, falam yanal minhu illa qalila, sai zama kadan ya ci na abincin, ba kamar yadda ya saba ci ba a waɗancan kwanaki. Wa billikha falam yusib min hilabiha illa yasiran, wannan taguwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tatsa mar madara aka kawo, kadan ya sha ba kamar yadda ya saba sha ba. Fa ajiba almuslimuna min zalika, wannan abu ya ba wa musulmai mamaki, suna mamaki ya akai mutumin nan ya bar yadda ya saba ci, da yana ci abinci mai yawa ya sha madaran nan sosai, amma yanzu gashi da ya musulunta, abinda ya ci kadan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, mimma ta'jabun, mamakin me kuke yi, amin rajulin akala awwalan nahari fi mi'a kafirin, mutumin da safe ya ci abinci ne da hanjin kafiri, wa akala akhiran nahari fi mi'a muslim, amma da yamma ya ci abinci ne da hanjin musulmi. Saboda haka yasa cin abincinsa da safe ya zama daban da cin abincinsa da yamma. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, innal kafira yaqulu fi sab'ati am'ain, shi kafiri yana cin abinci ne wato a hanji bakwai, wa innal muslima yaqulu fi mi'an wahid, shi ko musulmi hanji guda yake cin abinci. Yana nuna cewa kafiri ya fi yawan cin abinci akan musulmi. Lokacin da ya musulunta, sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana wajhuka abghabal wujuhi ilayya, ya rasulullah, da can fuskarka ita ce fuskar da nafi kyama a duniya, wa laqad asbaha wa huwa ahabbul wujuhi ilayya, gashi an waye gari yanzu fuskarka ita ce nafi so a duk duniya. Wa qala fi ad-din wal bilad mithla zalika, yace ada babu addinin da na tsana irin addinin ka, yanzu gashi an waye gari ba addinin da nafi so irin naka. A da babu ƙasar da na fi tsana irin ƙasar da kake zama, Madina, yanzu gashi an waye gari ba garin da nake so in zauna irin wannan gari. Sannan sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai min izini, da ma can na bar gida ne zan tafi aikin umura, sojoji suka kama ni, to yanzu wannan umura ina son in je in karasa. Manzon Allah ya bashi damar ya ci gaba da wannan umura tashi, wanda ya nuna cewa Allah bai soke ainihin ibada ta umura wacce ake a zamanin jahiliya ba, sai dai aka yi mata gyara daga al'adu da Larabawa suka hada mata. Thumma kharaja mu'tamiran, ya bar Madina. Falamma qadima Makka, yana zuwa Makka, hatta idza kana bi batni Makka labba, yana zuwa cikin Makka ya kama talbiya, yana talbiya, labbaika allahumma labbaik, fa kana awwala man dakhala yulabbi, a tarihi shine mutum na farko wanda ya shiga Makka yana talbiya a matsayinsa na musulmi a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwala man dakhala Makkata yulabbi fa akhadathu Quraysh, saboda haka sai Quraishawa suka kama shi saboda talbiyan da yake, ba irin wacce suke yi bane. Fa qalu, suka ce, laqad ikhtarta alaina. Falamma qaddamuhu liyadribu unuqahu, lokacin da za su sare kansa sai wani mutum ya ce musu da uhu fa innakum tahtajuna ila al-yamama li ta'amikum, ku san wannan bane, kun san abin da duk ake ci a garin Makka, abincin Makka gaba ɗaya daga yankin Yamama yake zuwa. To idan ba ku san sarkin Yamama ruwan da shine, saboda haka idan kun kashe shi abincin garin nan ya tsaya, don haka ku kyale shi. Sai suka kyale shi, suka ce a'a, asabauta ya fi mama, yanzu ka fandare ne kai ma, ka zama musulmi. Asabauta ya fi mama, fa kala sai ya ce la, ban fandare ba. Walakin nittaba'tu khayra dini dina Muhammadin. Ni ban fandare ba, amma na bi addini mafi alkhairi shine addinin Muhammadu. Ya ce kuma albishirinku, wala wallahi ina muku rantsuwa da Allah, la tasilu ilaykum habbatun min al-yamama, daga yau kwayan hatsi daya ba zai zo garin nan daga yankin Yamama ba, hatta ya azana fiha rasulullah, sai manzon Allah ya aika min ya bani izini, sannan zan kyale abinci ya zo garin ku. To babu hali su kashe shi, dole suka kyale shi, ya gama umrarsa ya bar gari ya koma Yamama. Fa mana'ahum an yahmilu ila makka shay'an, ina komawa Yamama, ya gaya wa mutanansa kar wani ya saki kai abinci Makka, saboda haka yunwa ta auka wa mutanen Makka. Musamman suka rubuta wasiƙa suka aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'muru bi silatir rahim, ya kai Muhammadu kana umurni a sada zumunci, wa innaka qad qata'ta arhamana, gashi ka yanke zumuntan mu, saboda haka kai wa'azinka tufka ne da warwara, kaga mutumin da yake neman alfarma ya zama kuma yana kushe Makka saboda batan basira na kafiri. Basira su ta bace, domin ku da kuke neman taimako ai bai kamata ku kushe wa mutum ba. Kana umarni a sada zumunci, amma ka yanke zumuntan mu. Kana umarni a tausaya ma rayuka, wa qad qatalta al-aba bi sayfi, ka kashe iyayen mu da takobi a yakin Badar, wal abna'a, yanzu iyayen ma kana kashewa bil ju'i da yunwa, saboda abincin da ke zuwa garin mu ma ka hana. Baƙaƙen maganganu da suka aiko wa manzon Allah, amma dai hikimar ita ce muna neman ceto, a agaza mana a sa baki wannan mutum ya kyale abinci ya zo gari. Manzon Allah bai aika musu amsa ba, fa kataba rasulullah ilaihi, manzon Allah ya aika mashi Sumama bin Usalin wasiqa, an yukhalli bainahu wa bain alhamli, ya kyale abincin nan ya taho Makka. Sannan wannan sarki ya kyale ana kawo musu abinci daga yankin al-Yamama. Wannan labari yana cikin sahihul Bukhari, sahihu Muslim, waɗannan littafai da muka kirga, kuma hadisi ne da ya inganta. Yana mishkatul masabih, sharhul mishkatul masabih, hadisi na 3964, da kuma irwa'ul galil, hadisi na 2216. Kaga labarin yana da tsawo, saboda haka shi Ibn Hajar a littafin Bulughul Maram sai ya daɗe labarin ya kawo ɗan kaɗan, saboda dai ya baka mahallin shahid. Abinda ya sa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan a cikin babul masajid, babin da yake magana akan hukuncin masallatai, ya kawo wannan hadisi guda ɗaya tak, saboda ya maka bayanin mas'ala ta shigan kafiri cikin masallaci. Mas'alar shigan kafiri cikin masallaci ne hukuncinsa, tunda ana magana ne akan masallaci. Menene hukuncin a kyale kafiri ya shigo masallaci? Gashi hadisin guda ɗaya ya kawo, sai ya ki kawo wani hadisi ya ci gaba da wasu hadisai. Saboda haka ita wannan matsala babu shakka matsala ce da take buƙatar bayani. Saboda me? Saboda akwai saɓanin fahimtar malaman sunna akan wannan hukunci. Akwai saɓanin fahimtar malaman sunna game da hukuncin kafiri ya shiga masallaci. Amma shi Ibn Hajar ya kawo maka hadisi guda, sai ya ci gaba da maganarsa. Idan baka san bayanin ba, to babu shakka za ka yi gardama da mutane. Akasarin malamai babu shakka suna halatta kafiri ya shiga masallaci, siwa Masjidil Haram, in banda masallacin Makka, masallacin harami. Masallatan Makka waɗannan ba a kansu ake magana ba, ana magana ne akan wasu masallacai daban. Shi yasa Ibn Hajar ya kawo labarin ɗaure Sumama bin Usalin a masallaci. Wani masallaci ne? Masallacin Madina ne, ba masallacin Makka ba ne. Don haka wannan maganar ba ta shafi masallacin Makka ba, dan ana magana ne akan masallacai na duniya in banda na Makka, masallacin duniya in banda na garin Makka. Na garin Makka shine ake kira Al-Masjidul Haram, mazhabata al-imamu Malik, mazhabata al-imamu Shafi'i, da mazhabar al-imamu Ahmad bin Hanbal, suna hanawa in ba larura ce ta sa kafiri zai shiga wannan masallacin ba. Kuma game da mazhabata al-imamu Ahmad suna kayyadewa da cewa shi kafiri din kafin ya shiga masallaci dole a samu izinin wani musulmi, ba haka kawai ya fado cikin masallacin ba. Na haka dai matsala ce da ya zama akwai khilafa, akwai sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna. Akwai littafin da ake kira al-adabu shar'iyya, littafin al-majini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ake kira Ibn Muflih, al-imam Muhammad bin Muflih Ibn Muhammad al-Maqdisi, yana mujallad na 3 shafi na 339, yana cewa mahallul khilafi ma'a izni muslimin li maslahatin aw la yu'tabar. Shin za a iya kyale kafiri ya shiga masallaci saboda wani musulmi ya ma wannan kafirin izini, kuma saboda akwai wata maslaha da za ta sa ya shiga masallacin, ko kuwa ba a la'akari da izinin wani musulmi, ba a la'akari da wata maslaha? Aw yu'tabaru iznul muslim faqat. Yace anan masabata al-imam Shafi'i jawazu dukhulihi bi izni muslimin, kafiri yana iya shiga masallaci idan wani musulmi ya masa izini. Masabar al-imamu Malik wa gairu wahidin annahu la yajuzu mutlaqan, wanda yafi tsanantawa shine al-imamu Malik, wanda yafi tsanantawa shine al-imamu Malik. Ba daidai bane a bar kafiri ya shiga masallaci ala kulli hali. Masabar al-imamu Abu Hanifa annahu yajuzu lil-kitabi duna gairi, idan wannan kafirin ahlul kitabi ne babu laifi a bashi ya shiga masallaci, amma idan arne ne mara addini laisa lahu dukhulul masjid, ba daidai bane gare shi ka shiga wannan masallacin ko da akwai wata maslaha wacce ta hukunta. Waɗannan littafai in ka duba zaka ga bayanai masu yawa waɗanda malamai suka yi akai. Akwai littafin al-ashbahu wan nadair, littafin da yake magana akan usulul fiqhi, littafin al-imam Zainuddin bin Ibrahim wanda aka san shi da Ibn Nujaymin al-Misri, wanda ya rasu hijirana da shekara 970, shekarunsa 475 daga mutuwarsa a yanzu. Allah madaukake masa rahama. Al-ashbahu wan nadair, mujallad na biyu shafin 176, da littafin ahkamul qur'an, domin matsala ce da ta shafi ainihin ayoyi na al-qur'ani. Saboda haka irin waɗannan matsaloli idan ka nemi littafai na ahkamul qur'an za ka fi samun bayani mai gamsarwa. Littafin al-imamu Ahmad bin Ali al-Jassas, mujallad na uku shafi na 88, da kuma rawbatu talibin na al-imamu Nawawi, mujallad na farko shafi na 403, da i'lamu sajid bi ahkamul masajid, littafin al-imamu Badruddin al-Zarkashi, shafi na 318, da kuma al-mughni na Ibn Qudama, yana mujallad na 10 shafi na 617, al-mubdi'u littafin Ibn Muflih, mujallad na 3 shafi na 425. Ta sashin mazhabata al-imamu Malik in ka duba hashiyatu sawi ala sharhi sagir, mujalladi na farko shafin 138, da kuma hashiyatu al-imamu Dusuki ala sharhi al-kabir, a mujallad na farko shafin 138, da jawahirul iklil wanda aka wallafa shi tare da mawahibul jalil al-imamu al-Hattab, mujallad na farko shafin na 23, da kitabul insaf, ta sashin mazhabata al-imamu Ahmad, littafin al-imamu al-Mardawi, الإمام المرداوي مجلد نهو الشافعي دريبيو دا 29، ابن حجر ميلتاهم بلوغ المرام، ابن حجر ميلتاهم بلوغ المرام ينا دقا تكيما لمن تسكي قادن حللني كاثري يشيغا مسلاتي شيئتا يكاو حديث النن سيشيرو يتغبا وانا إشارة تي أما حلن كميتان دا يكاو حديثي كو. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda. Abu Hurairah yace ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam khaylan, manzon Allah ya tura dawakai su tafi yaki. Faja'at bi rajulin, suna dawowa sai suka zo da wani mutum, aka ce wani mutum ana nufin kafiri. Farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid, suka daure shi a fila guda daga cikin filolin masallaci. Sai ya shiru ya ci gaba, magana ta kare. Sahabbai sun kamo arne sun daure a cikin masallaci, masallacin nan kuwa yake limanci Annabi Muhammad. Saboda haka sai ya shiru ya ci gaba, kaga an kyale ka da hukunci, kai ka san me ake nufi. magana ta gari an daure kafiri a cikin masallaci sai ya shiru. In ka duba Fathul Bari, Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari na shi Ibn Hajar yayi magana akai sosai, yana mujallal na biyu shafin 136, kuma babu shakka daga sabanin da aka samu na malaman sunna game da hukuncin kafiri ya shiga masallaci, shin halal ne ko haram. Kashi na farko mafi yawan malamai sun ce ba laifi dan kafiri ya shiga masallaci. Wannan shine wato bangare wanda ya riko da hujja mafi inganci. Hujja mafi inganci ita ce babu laifi kafiri ya shiga masallaci. Sannan in ka tattaro hadisai hujjoji da suke nuna halalcin kafiri ya shiga masallaci, daga cikin hadisan hadisai da suke nuna hujja kaza ta nuna ba laifi, hujja kaza ta nuna ba laifi, daga cikin hujjojin babu hujjan da tafi karfi irin hujjan hadisin da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram. Wato ya zaɓi hujja mafi inganci sai ya rubuta a Bulughul Maram, sai ya ƙara sauran hujjoji ya shiru a kansu, saboda wannan hujja ita kaɗai ta isar maka. Da ya gama kawo hadisin ya ce maka muttafaqun alai, hadisi ne da yake sahihul Bukhari yana sahihu Muslim. In ana maganar hadisi mai inganci to wannan hadisi ya kai makura, yana sahihul Bukhari yana sahihu Muslim, ba shi ne kaɗai dalilan ba, akwai dalilai babu shakka masu yawa waɗanda suke nuna cewa babu laifi don kafiri ya shiga masallaci. Wannan shine fahimta mafi inganci daga sabani da aka samu na malaman sunna. Dalili na biyu wanda malamai suke kafawa shine aya ta 28 ta suratu Tauba, ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da anihim hadha. Wannan hujja ce, ya ku waɗanda suka yi imani mushrikai najasa ne. Idan aka ce mushrikai ana nufin kafirai, kafirai najasa ne, don haka sai Allah yake fala yaqrabul masjidal haram, kada su kusanci masallaci mai alfarma ba'da amihim hadha, a bayan wannan shekara. Me yasa aka ce wannan hujja ne? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce kowane masallaci ba. Fala yaqrabul masjida, ba haka Allah yake ba. Fala yaqrabu almasjidal harama, kada su kusanci masallaci mai alfarma. Shikenan, tunda Allah yake masallaci mai alfarma, kaga Allah yana magana akan masallacin Makka ne. Da a ce kowane masallaci ne, da ba a kawo kalma ta alharam ba. Fala yaqrabu almasjida ba'da anihim hadha, da sai a ce kar su kusanci masallaci, kaga ya nuna kowane masallaci. Amma da aka ce almasjidul haram, kaga yana nuna inna sa'iral masajid ma'zunun lahum bidukhuliha, sauran masallatai an musu izini su shiga, amma wane aka hana su? Makka. Masallatan da suke cikin garin Makka su ne ake kina masallatan harami, waɗanda su ne aka hana. Wannan hujja ce babu shakka, saboda bayyuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya killace abu, kai kuma ka game wannan hukunci akan sauran abubuwa. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kafirai su kusanci masallacin Makka ne kadai. Idan ka ce duk masallacin ma an haramta ma kafirai kusanta, kai ma Allah shishigi, ba haka Allah ya faɗa ba. Allah subhanahu wa ta'ala bai ce fala yaqrabul masjida ba, fala yaqrabul masjidal harama, masjidal harama ba'da amihim hadha. Hujja ta uku ita ce hadisin Anas bin Malik, shi ma hadisi ne da ya inganta. Anas bin Malik ya ce bainama nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fil masjid, wata rana muna zaune da annabi a masallaci, da khala rajulun ala jamalin, wani mutum ya shigo akan raƙumi, fa anakhahu fil masjid, sai ya durƙusar da raƙumin a cikin masallaci, summa aqalahu, ya daure shi. To wannan riwaya zahiri ta nuna cewa ya ma shigo masallacin annabi da raƙumin ne ya daure. To amma babu shakka akwai wasu riwayoyi da suke nuna cewa ba haka bane, ba abinda Anas yake nufi ba kenan, kamar hadisin Abdullah ibn Abbas game da wannan labari. Labarin Anas ya bada shi, sannan Abdullah ibn Abbas ya bada shi, yana musnadul Imam Ahmad da kuma al-mustadrakul Imam al-Hakim. Abdullah ibn Abbas yace wannan mutumin da ya shigo masallaci, fa ana khaba'irahu ala babil masjidi, ya durƙusar da raƙuminsa a ƙofar masallaci, fa aqalahu, ya daure, summa dakhala, bayan yayi maraƙumin da baibul, sannan sai ya shigo masallacin. Kaga hadisin Abdullah ibn Abbas yana nuna cewa a waje aka bar raƙumin, hadisin Anas kuma yana nuna cewa an shigo ma da raƙumin cikin masallaci, wanda babu shakka abinda Abdullah ibn Abbas ya faɗa shi yake bayani hakikatan abinda ya auku. Anas bin Malik ba wai yana nufin mutumin ya shigo masallacin da wannan raƙumi ba ne, duk da cewa zahirin maganar haka take ishara gare shi. Anas ya ce sun makala lahum, lokacin da wannan mutumin ya shigo masallaci sai ya tambayi sahabbai, ayyukum Muhammad, daga cikin ku waye ake kira Muhammadu? والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم من ذا الله ينا زوني يا جنجنا أتكانوس وقلنا سيموك هذا الرجل الأبيض المتكئ هذا وانشا متمم فريد لنا وان دا جنجنا شيني محمد فقال له الرجل سيمو تمي يتمسى يا ابن عبد المطلب يا كيدن عبد المطلب ya daraja shi saboda ya jingina shi da kakansa, kakansa kuma shahararre ne, Abdul Muttalib babban mutum ne, saboda haka ya daraja annabi saboda jingina shi da yayi ma da Abdul Muttalib. Kaga yana nuna masa cewa ya zo ne zuwa mai kyau, ba wai mummunan zuwa ba, saboda haka bai dai kira shi ya Rasulullahi ba, saboda shi bai da manzon Allah ba ne, amma ya kira shi da lafazi na darajawa saboda ya jingina shi da kakansa Abdul Muttalib, wanda ya shahara, duk Larabawa sun san shi saboda kirkinsa, saboda hidimar masallacin Ka'aba da yayi, da kuma shugabancin Qurayshawa. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce masa, kad ajabtuka, ina amsa maka. Yace ya ibn Abdul Muttalib, ya kai dan Abdul Muttalib, manzo Allah ya ce kad ajabtuka, na amsa maka. فقال الرجل متمن سيكي مع النبي صلى الله عليه وسلم, إني سائلك زمك تنبايا فمشدد عليك في المسألة ومزن أنن تامك ونن تنبايا تزفا يفتوى من زم الله زمك تنبايا زن أنن تتنبايا غريكا هذا تند فرقوين أغيوا النبي سيكي فلا تجد علي في نفسك باناتو كسامو باتشارة دليل تنبايا زمكا. Wannan ya nuna cewa mutumin nan yana da basira, yana da hankali, yana da basira, yana da hankali. Kafin ma ya yi tambayan, ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin nau'in tambayan da zai wa annabi, tambaya ce da za ta iya sa ransa ya ɓaci. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, sal amma badalaka, ka tambaye abin da ya bayyana gare ka. In an ce amma badalaka, amma buharalaka, wato tambayi duk abin tunanin da ya bayyana gare ka. A wata riwaya sai ce masa, faman khalaqa as-samaa, waya halici sama, manzo Allah yace Allahu. Qala, yace faman khalaqa al-arda wal-jibala, qasa da duwatsu, waya halice su. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu Allah. Qala, sai yace faman ja'ala fiha al-manafi'a, waya saka abubuwa masu amfani a doron kasa, ciyawa, ruwa, itatuwa, da duk abin da rayuwa ke bukata. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu Allah. Qala, sai yace فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع انا حداك ده جرمن وندا يهلجي سما يهلجي قسا يكف دواتو يسكا ابوا ماسو امفاني ازورن قسا تنبيان ده زن مكا نفرقو الله ارسلك شين اللهنن ده يهلجي ودنا ابوا شي ايكوكا lokacin manzo Allah zuwa ya yanke masa a fuskar shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, na'am kwarai. A wata riwaya manzo Allah yace masa, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka, ina roƙonka dan girman mahaliccinka Allah, kuma domin girman wato mahaliccin waɗanda suka gabace ka. Allahu arsalaka ila nasi kullihim, shin Allah shi ya aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗayan su? wa qala sai manzo Allah yace Allahumma na'am Allahumma na'am yace babu shakka haka ne qala sai yace anshiduka billahi ina kira maka sunan Allah Allahu amaraka an nusalli salawatil khamsa Allah ne ya umurce ka mu salloli guda biyar fil yawmi wal layla ayni da dare qala sai yace Allahumma na'am qala sai yace anshiduka billahi ina hada ka da sunan Allah Allahu amaraka an nusuma hadha ash-shahr min as-sanati Allah ne ya umurce ka mu dinga azumin watan nan guda a shekara watan Ramadan qala sai yace Allahumma na'am qala sai yace anshiduka billahi ina hada ka da sunan Allah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqa min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina Allah ne ya umurce ka ka amshi wannan zakka daga dukiyar mawadatan mu ka raba ta matalakawan mu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace Allahumma na'am haka ne akwai riwaya ta al-Imam Muslim wa ghayruhu yana cewa fa inna rasulaka za'ama unguwar da nake garin mu ka tura mana jakada dan sako da ya taho sai ya ce inna alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila wai wajibi ne akan mu mu ziyarci Ka'aba wanda Allah ya bashi iko wanda yake da hali ya je ya sauke farillan aikin haji shin gaskiya ne wannan dan sakon naka ya faɗa mana qala sai manzo Allah yace sadaka wannan dan sako da na aika muku ya faɗi gaskiya fa qala ar-rajul sai mutumin yace to amantu bima ji'ta bihi na yi imani da abin da ka zo da shi wa ana rasulu man wara'i min qaumi kuma ni jakada ne wakilin duk waɗanda suke bayana jama'ata ina wakiltar su sunana bimamu bin sa'alaba dan uwan banu sa'ad bin bakr wato yana gaya wa annabi ya fito daga zuriyar halimatu sa'adiyya wacce tare ne manzon Allah dangin gaba ɗaya sun musulunta a dalilin sa amma nan kaga kafin ya musulunta ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambayoyin nan a ina aka yi waɗannan tambayoyi a cikin masallacin annabi Muhammad hadisin yana sahihul bukhari kitabul ilmi babu ma ja'a fil ilmi hadisin 63 sahihu muslim kitabul iman babu bayanil iman hadisi na 13 wannan hadisi ya tabbatar da cewa babu laifi don kafiri ya shiga masallaci tun daga kafiri ya shigo masallaci gaban annabi Muhammad inda a ce laifi ne babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana sannan hujja ta gaba yahudawa sukan yi attishawa a masallacin annabi Muhammad likai yushammituhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saboda ko annabi zai musu addu'a da gangan ba yahudi sai kirkiro attishawa akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa kanal yahudu yata'atasuna inda annabi yahudawa sukan kirkiro atishawa wajen annabi inda annabi a wajen annabi ba a ce annabi yana wajen su ba su suna ina wajen annabi ka lura da lafazin hadisin Abu Musa al-Ash'ari yata'atasuna inda annabi suna kirkiro atishawa a wajen annabi yarjuna an yaqulu lahum suna tamani suna fatan ko zai ce musu yarhamukumullah yarhamukumullah in ya fadi haka to an gama Allah zai musu rahama to Allah ya yi makafiri rahama na'am Allah zai iya musu rahama saboda addu'ar annabi Muhammad amma shi Allah ya riga ya hana shi saboda haka sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye da ku ya gyara aikinku Allah ya shirye da ku ya gyara halinku addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu kenan wannan hadisi ne ingantacce yana al-musnad al-imam ahmad sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan an-nasa'i al-mustadrak al-imam al-hakim hadithin abu musa al-ash'ari in ka duba sharh ma'ani al-athar na al-imam at-tahawi mujallal shafi 302 da tuhfatul ahwazi sharh sunan tirmidhi mujallal na takwas shafi na 10 da aun al-ma'bud sharh sunan abi dawud mujallal na 378 hadisin nan ya inganta yana irwa'ul galil hadisi na 277 ya nuna cewa yahudawa suna shiga masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abu ne sananne manzo Allah bai da majalisin hira babu wani majalisi wanda annabi ke tafiya dan ya tsuguna ayi hira da shi babu wannan in kana tambayan majalisin annabi Muhammad shine masallacinsa. Idan aka ce kanal yahudu ya ta'afasuna inda nabiyyi, magana ta gari cikin masallaci ne, saboda manzon Allah baya mitin da yahudawa, bare a ce ya tafi gurinsu ya zauna suka yi atishawa. Saboda haka suna atishawa ne inda nabi, suna tare da annabi. Wannan malamai ce suna cewa ya nuna kenan suna shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sauraron wa'azinsa. Wannan malamai da yawa sun inganta wannan hadisi, akwai al-Imam al-Baihaqi a littafin Shu'ab al-Iman, hadisin yana al-Adab al-Mufrad na al-Imam al-Bukhari. Don haka wannan dalili ne mai ƙarfi wanda ke tabbatar da cewa ba laifi bane saboda kafiri ya shiga masallaci, abu ne wanda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalili na gaba shine munazara da manzon Allah ya yi da kiristoci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi munazara, ya yi muqabala da kiristoci a ina a masallacinsa, a cikin masallacin Madina. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muqabala da kiristoci wadanda suka taho daga Najiran, yankin Yaman. Hadisin yana sahihul Bukhari kitabul magazi babu qissati ahli Najiran, hadisi na 4119, da kuma sahihu Muslim kitabu fada'il as-sahaba babu fada'il Abi Ubaida bin al-Jarrah, hadisi na 2419. Yahuda kiristoci suka taso daga Najiran, suka zo suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Sharbini ya fada a littafin Mughni al-Muhtaj mujallad na 248, ya ce wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam adkhala al-kuffara masjidahu, ya tabbata cewa annabi ya shigar da kiristoci cikin masallacinsa. Wa kana zalika ba'da nuzuli bara'a, kuma abin ya auku bayan suratu tauba ta sauko gare shi. Fa innaha nazala sanata 9, suratu tauba ta sauko wa annabi a shekara ta 9, wa qadima al-wafd alayhi sanata 10, amma shekaran da baki suka yi ta zuwa ga annabi shekara ta 10 ne. Shekara ta 10 sura shekara daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, wannan shekara ta 10 shekara da aka yi ta samun baki suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim, daga cikin wadanda suka bakunci manzon Allah akwai wafdu nasara Najiran, kiristoci na yankin Najiran suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ne lokacin da suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah nazarahum fi amri al-masih wa ghayrihi fi masjidihi, a masallacin Madina manzon Allah ya yi muqabala da su game da al'amarin annabi Isa alaihi salam, ya musu tambaya game da al'amarin annabi Isa alaihi salam, wanda ta kai ga waɗannan kiristoci da suka fahimci za a yi mubahala suka nemi a rabu lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu Abu Ubaida bin al-Jarrah ya je ya karɓo jizya a kansu. Su ne kiristoci kafirai da aka fara ɗora dokan aljizya a kansu a tarihin musulunci. Daga kansu aka fara karɓan tara a hannun kafiri wanda ya yarda zai zauna da addininsa amma kuma yana ƙarƙashin mulkin musulunci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Min kirga dalilai guda biyar, hujjoji guda biyar wadanda suke tabbatar da cewa ba laifi don kafiri ya shiga masallaci. Hujja ta shida ita ce labarin Abu Sufyan. Labarin Abu Sufyan lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta, saboda an samu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da Qurayshawa mutanen Makka. Bayan an kulla wannan yarjejeniya na zaman lafiya, sauran kabilu sun kasu kashi biyu. Wasu kabilu suna goyon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu kabilun kuma suna goyon bayan Qurayshawa. To ana nan sai aka samu wata daga cikin kabilun da suke goyon bayan Qurayshawa sun auka ma Khuza'a. Khuza'a kuwa suna goyon bayan musulmai, suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dama sharadin wannan yarjejeniya na zaman lafiya shine ya kasance babu yaki a tsakani. Idan aka samu wani sashi ya kai hari ma wani sashi, to wannan alkawari na zaman lafiya ya lalace. To tunda an samu kabila, wato daga cikin kabilun da suke goyon bayan Qurayshawa wanda ake kiranta Banu Bakar, suka auka ma Banu Khuza'a wadanda suke goyon bayan musulmai, wannan ya nuna cewa alkawarin zaman lafiya fa ya lalace. Saboda haka Qurayshawa suka ga maza bari su tada wani dattijo, wani babban mutum, ya taho Madina ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a jaddada wannan alkawari na zaman lafiya. Suka ga wanda ya fi dacewa a turo shi shine Abu Sufyan. Me ya dalili? Saboda Abu Sufyan babban mutum ne. Baya ga haka, yarsa Ummu Habiba tana auren Annabi Muhammad. Kaga kenan Abu Sufyan ya cancanta a turo shi wanda zai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi zai saurare shi, kuma tayiwu a dalilin matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yar Abu Sufyan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada wannan alkawari na zaman lafiya. Saboda haka Abu Sufyan ya tashi daga Makka ya kama hanya zuwa Madina, hatta kadima ala Rasulillah bil Madina, yana isowa Madina. Ai dama wanda yake mafi daraja a gunta shine wato Yarsa, matar Annabi. Saboda haka yana isowa Madina bai tsaya ko ina ba sai gidan Yarsa, Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, Allah ya kara mata yarda. Falamma zahaba liyajlisa ala firashi Rasulillah, ya zo gidanta ya nemi izini ta bashi dama ya shigo. Yana shigowa ga shimfidar manzon Allah ya nemi hawa ya zauna. Tawatu anhu, mazahe ta fizge wannan shimfidar manzon Allah ta nadi. Ya ce a'a ya bunayya, ma'adari to ban sani ba. Ɗayan biyu, ko dai kin ji kyamar shimfidan kada ne in hau, ko kin kyamace wato ni kika kyamata kika nade shimfida, ko kuwa a shimfidar ya zamanto ake wa kyamanni. Ɗayan biyu, kala sai take masa to bal huwa firashu Rasulillah, wannan shimfida ce ta manzon Allah, ba wani goye-goye, wannan shimfida ce ta manzon Allah. Wa anta rajulun mushrikun najasu, kai kuwa mutum ne kafiri, kuma abinda Allah ya gaya mana cewa kafiri najasa ne, shi ko wannan manzon Allah ne, dan sako na Allah. Walam uhibba an tajlisa ala firashi Rasulillah, duk da darajarka a guna mahaifina, amma ba ni sha'awar ka zauna a shimfidar manzon Allah. Ya ce wallahi laqad asabaki ya bunayya ba'di sharr, na tabbata bayan rabuwana da ke sharri na tabbata ya same ki, kin lalace. To anan kaga ba maganar ma neman alfarmanta, domin babu ma shimfidan fuska na tabarman ma ba a samu ba. Tumma kharaja, yana fita ya yi tunani, sai ya ga babu wanda kuma yake da daraja wajen Annabi in banda Sayyidina Abu Bakar. Dama tunaninsa a dalilin Yarsa zai iya cin alfarmanta har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi a sake jaddada wannan alkawari. To ga yadda al'amari ya kaya tsakaninsa da Yarsa. Saboda haka yana fita sai ya tafi ga Sayyidina Abu Bakar, ya wuce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, yanda ya zo a labarin yana zuwa ga manzon Allah. Falam ya rudda alaihi shay'an, ya zo ya ce ya Rasulullah, ya Muhammad, ga abubuwa da suka auku, mun zo ne mu jaddada wannan yarjejeniya na zaman lafiya. Manzon Allah bai amsa mar ba, bai ce mar komi ba. Kaga shiru ma magana ce. Summa zahaba ila Abi Bakar, ya tafi ga Sayyidina Abu Bakar. Fa kallamahu an yukallima lahu Rasulullah, ya samu Sayyidina Abu Bakar ya ce to ga abinda nazo magana ce akan zaman lafiya. ga kuskure da aka samu, wancan kabila ta Banu Bakar tana goyon bayanmu, ta auka ma kabilar Khuza'a wadanda suke goyon bayanku, alkawarinmu kuwa kada a samu wani sashi ya auka ma wani sashi. Saboda haka akwai alamar yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da kufa yanzu ta lalace. Wannan dalili ya sa muka zo saboda mujaddada to kaji na tafi ga annabi Muhammadu amma bai saurare ni ba. Lokacin da ya gaya ma Sayyidina Abubakar haka, Sayyidina Abubakar ya ce masa ma ana bi fa'il, ni ba zan iya abin da kake so ba. Ba zan iya ba. Ba zan iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ce mara ya jaddada alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da ku ba. Daga nan bai tsaya ba sai wajen Sayyidina Umar. Fa kallamahu. Sayyidina Umar ya fito. Kaji abin da ke tafi da ni, ya taga yanda muka rabu. Na je gurin Muhammadu bai ko tanka min ba. Na je wajen Sayyidina Abubakar ya ce min shi ba zai iya ba. Sayyidina Umar ya ce to ana ashfa'u lakum ila rasulillah. Yarka bata kula ka ba Abubakar bai kula, yanzu ni ne kake son in maka in ce to wajen annabi. Sai ya ce fa wallahi ya kai Abu Sufyan ina maka rantsuwa da Allah. Law lam ajid illa zarra da ace zan duba dama da hagu ko zan samu makamin fada da ku in rasa sai kwayan zarra, to wallahi zan riki kwayan zarra nan shine makami sai na yake ku. Saboda haka maganar in zama ma mai iso ta wajen a samu sulhu tsakaninku da annabi sallallahu alaihi wasallam mai mata so ba. Thumma kharaja ya fita fa dakhala ala ali ibn abi talib ya je wajen sayyidina ali, saboda tunanin Sayyidina Ali yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Fatima, sannan yana auren Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha. Yana zuwa wajen Sayyidina Ali wa indaha Hassan bin Ali, tana tare da danta na fari shine Al-Hassan jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gulamun yadibu baina yadayha, ga yaro yana wasa a gabanta. Yace ba ya Ali innaka amasul qaumi bi rahiman, idan ana batun waɗanda suka yi kusa da ni ta wajen zumunci kai ne, kai ka fi kusa da ni ta wajen zumunci, to ga abin da ya kawo ni garin nan. Ji'tu fi hajatin fala arji'annaka ma ji'tu kha'iban, bai kamata a ce na zo garin nan da bukata kuma in bar garin nan akwai irin ku ban cimma wannan bukatar ba, bai kamata ba. Saboda haka abin da nake so da kai ka yi min ceto wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sayyidina Ali ce masa wai haka ya Abu Sufyan, kai tonka wallahi laqad azama rasulullahi ala amri, tunda aka samu kun warware wannan alkawari, to manzon Allah fa ya riga ya yi himma akan wani al'amari na daban ba maganar sulhu tsakaninku da shi ba. Ma nastati'u an nukallimahu fihi, babu wani sahabi wanda zai iya yin magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jaddada wannan alkawari. Ya ga yamar gaskiya. Amma duk da haka sai ya juya ya kalli Fatima ya ce ya binta Muhammad, to kefa ko ke zaki ya saba ki hallaki an tamuri bunayyaki haza fayujira bainan nasi, ko za mu iya amfani da wannan dan naki tunda shine jikan Muhammadu ya ceci al'umma ya agaza fa yakuna sayyid al-arabi ila akhir ad-dahri, idan aka ce danki din nan a dalilin sa an samu sulhu tsakanin musulmai da mutanen Makka, to danki din nan fa ya samu shahara kenan har abada. Qala sai ta ce masa wallahi ka gani ina maka rantsuwa da Allah, inji Fatima Allah ya kara mata yarda, ma balaga bunayya zaka an yujira bainan nasi, da farko dai yaron nan kaga dai rarrafe yake dan karami ne, bai kai a ce wanda zai shiga tsakanin mutane ba. Na biyu, barin tabbatar maka ma yujiru ahadun ala rasulillah, idan manzon Allah ya zartar da magana daga hukunci na Allah babu dan adam da ya isa ya hana manzon Allah aikata wannan abin. Saboda haka batun cewa ni yasta ne, wannan jikansa ne, wannan ka daina ma tunaninsa, idan manzon Allah ya tunkari al'amari na Allah to ba wanda ya isa ya fasa. Wato dangantaka ba ta da tasiri wajen hana annabi tabbatar da umarnin Allah. Ya ce to yanzu dai kan dabara ta ta kare. Ya Abul Hasan, to kai baban Hasan, tunda dai na san ba za a iya ba. Inni ara al'umura kad ishtaddat alayya, na tabbata yanzu al'amura sun tsananta. Abinda nake so da kai kamar nasiha, domin ya Ankara ya ma gane yanzu ba ma maganar sulhu ba zai ma bar garin Madina lafiya tukuna. Yanzu tunanin sa ma tukun shine zai ma bar garin Madina lafiya. To wanda yazo yana wakiltan Qurayshawa babu ma wanda ya saurare shi. Kaga kenan ba abin mamaki bane yana fita daga gidan Sayyidina Ali wani ya buge shi. To na tabbata lalle na shiga tsaka mai wuya don haka kamun nasiha. Sayyidina Ali ya ce masa wallahi ma a'lamu laka shay'an yughni anka. Ce to wallahi tsakani da Allah ban san wani abu da zan iya gaya maka wanda zai amfane ka ba. Ban sani ba. Saboda in na ce maka zaka bar ganin nan lafiya to gaskiya na shi shigi. To amma akwai dabara ɗaya da zan iya gaya maka. Akwai dabara ɗaya da zan iya gaya maka. Idan ka bi wannan dabara ta yiwu ka bar garin nan lafiya. Ta yiwu ka bar garin nan lafiya domin abinda ya zaunar da musulmai lafiya da Qurayshawa shine wannan alƙawari da aka yi na Hudaybiya. Alƙawarin zaman lafiya tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa. Yanzu su suka warware wannan alƙawari. Tunda sun warware alƙawari kuma a rubuce sai ga babban mutum ya zo garin Madina. Ba wannan alkawari a rubuce alkawarin zaman lafiya ya kare. Sannan ga Abu Sufyan, Abu Sufyan kuwa Sayyidu Bani Kinana gashi a garin Madina. Sayyidina Ali ce ka ina in nace zaka bar garin nan lafiya gaskiya nayi ma kuskure. Saboda alkawarin zaman lafiya dai babu shi. Saboda haka abinda zaka yi shine ka lallaba a hankali har dai kaga ka shiga masallaci. Kana shiga masallaci ka zabura ka ce to kai kana wato sanar da mutane mafaka koko kariya da kake nema wurinsu. Idan Allah ya nufa har ka isa masallaci ka shiga kai irin wannan to ba mamaki ka samu daman barin garin nan lafiya. Sayyidina Ali ya bashi wannan dabara ka je masallaci kai haka. Saboda haka kana yin haka ka bar garin kar ka yadda ka ƙara wato kwana guda a garin nan. Sun malhaq bi ardika qala sai ce aw tara zalika mughniyan anni shay'an kana ganin inda zan yi haka zai amfanar da ni. Sai ce la wallahi ni ba sani ba amma dai hange nayi ba mamaki in ka yi shi la ajidu laka ghayra zalika dai ba in ma dai akwai shawara ba na gani akwai wacce tafi wannan shi yasa na gaya ma amma babu tabbas. Fa qama abu sufyan ya miƙe daga gidan sayyidina Ali yana rabawa da addu'o'i wanda ya iya hade ita masallaci lafiya. فقام ابو سفيان في المسجد yana shiga masallaci sai ya miƙe tsaye yace ayyuhan nasu ya ku mutane inde qad ajartu bainan nas ina neman kariya a tsakanin mutane saboda in bar garin nan lafiya. Yana fadin haka ko amsa bai jira a bashi ba kuma rake bai fita daga masallacin ya hawa ragumin sa fantalaka sai ya bar gari. To Allah subhanahu wataala ya taimaka har ya bar garin nan babu wanda ya masa komi. Ya bar gari lafiya yana isa Makka. Qurayshawa da masu zauna a bayan kofan gari ana jiran ya iso. Saboda lokacin musulunci yayi karfi Qurayshawa su suke tsoron fushin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu suna ganin Abu Sufyan ma wara aka ina labari an samu jaddada alƙawarin nan kuwa. Qala sai yace ji'tu Muhammadan fa kallamtuhu naje ga Muhammadu kun dai san yadda yata take gurin sa to ga irin karban da take min. To na wuce wajen Muhammadu nayi magana fa wallahi ma radda alayhi shay'an duk magana da nayi bai tanka min ba. Summa ji'tu ibn abi quhafa na tafi wurin dan abu quhafa shine Abubakar fa lam ajid fihi khairan ban tarda wa alkhairi tare da shi ba. Summa ji'tu ibn al-khattab na tafi ga dan al-khattab shine Umar fa wajadtuhu adna al-aduwi sai na tarar ashe shine makiyi na kusa da ni ba sani ba shine ma makiyin da yafi kusa da ni ban sani ba. Wannan labari yana cikin tarihin al-Imam Tabari a mujallal na 254 da Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd mujallal na 814 da Dalailun Nubuwa littafin al-Imam al-Baihaqi a mujallal na 508. Haka Ibn Hajar ya kawo shi a littafin al-Matalib al-Aliya mujallal na 243 yana daga cikin mursal na Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Qurashi wannan tabi'i ne بإسناد إليه صحيح انكدو فتح الباري مجلد 36 يا كاو دغ حديث عبد الله بن عمر تاريخ ابن كثير يدا البداية والنهاية مجلد 281 wannan babu shakka labarin nan ya tabbata tsakanin shi Abu Sufyan da waɗannan sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abin nufi a nan shine Abu Sufyan ya shiga masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta, yana kafiri. Waye ba shi shawara? Sayyidina Ali. Ya kuma shiga masallacin ya fita, kaga ya nuna cewa kafire na shiga masallaci. Daga baya Abu Sufyan ya musulunta, wannan ya auku a lokacin fathu Makka. Labarinsa yana sahihul Bukhari kitabul magazi babu aina rakazan nabiyyu arrayata yawmal fathi. Bayan wannan labari ya auku, daga baya shine Abu Sufyan ya musulunta, amma dai kafin ya musulunta wannan ya auku. To waɗannan kaɗan ne daga dalilai na malamai mafi yawa waɗanda suke cewa ba laifi bane saboda kafiri ya shiga masallaci. Amma al-Imam Malik yana cewa ba daidai bane kafiri ya shiga masallaci, da shi da wasu malamai wanda su ne mafi kankanta daga cikin malamai waɗanda suka gabata, su ma suna da hujjojinsu. Amma galibin hujjojin waɗanda ke cewa ba daidai bane kafiri ya shiga masallaci, hadisan gaba ɗayansu ba su inganta daga Annabi Muhammad ba, galibin hadisan. Sannan ta tashin hujja kashi na biyu shine tawili. Dalili na farko shine aya ta 28 ta suratu Tauba da muka karanta, ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun. Dalilin su shine Allah ya ce kafirai najasa ne, kafirai najasa ne. Saboda haka tunda Allah ya kira kafirai najasa, da ai bai kamata ko najasa a kyalishe shiga masallaci ba. Kaga wannan ta'wili. Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid al haram ba'da amihim hadha, yani inna illat at tahrim hiya an najasa. Dalilin da yasa Allah ya ce kar su shiga masallaci saboda najasa ne. Tunda an ce najasa ne, to kaga kenan bai kamata ko a kyale najasa ya shiga masallaci ba. Wannan inda zaka samu tafsirin الإمام الطاهر بن عاشور دعك كراء التحرير والتنوير فصلا إتوانا آية 28 سورة التوبة ينا مجلد نقوم شافين 60 يتشي وقد أميط ما أولك وصف النجاسة بهم بصفة الإشراء. باب شكا الله يأي بيان دليل ديسا يتشي كد أبر كافري يقصن كما صلى الله دليل يتشي سبودا نجاسة وانا إلى النجاسة يكين في سبودا نجاسة كشبيوني نجاسة معنوية, najasa ma'nawiya, akwai kuma najasa zatiya, najasa ta ma'ana, akwai najasa ta ainihin halittansa. Idan aka ce najasa ta ma'ana, i'tibaru sahibi wasfi min al-awsafi. Najasa ta ma'ana wato ba wai ta zahiri ba, najasa ce ta batini ba ta zahiri ba. Najasa iri biyu ce, akwai najasa ta zahiri, akwai najasa ta batini. Najasa ta zahiri ita ce ake kira najasa zatiya. Idan aka ce najasa ma'anawiya, ana nufin najasa ce ta batini. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa kada a bari kafirai su kusanci masallaci mai alfarma, shine masallatan da suke Makka. Saboda me? Saboda kafirai najasa ne. Wani irin najasa? Ana nufin najasa na halitta. Al-mushriku najisun li ajli aqidatil ishraqi. Kafiri najasa ne saboda me? Saboda yana da aqida ta shirka da Allah. Aqidarsa ta shirka da Allah ita ce ainihin najasar shi. Amma idan ana nufin jikinsa, wannan ba shi bane. Saboda akwai bayanin al-Imam an-Nawawi da yazo a littafin Sharh Sahih Muslim juz'i na 58 ina kitabul hayd babu dalil ala anna al-muslima la yanjusu, ya fassara wannan aya al-Imam an-Nawawi. إنما المشركون نجسون. الإمام النووي يقول المراد نجاسة الاعتقاد. أبدا أكيد في شيني كافري ينا تارد نجسر أكيدا والاستكذار واتو أبين كذن تاني رأيوسا. صبود وانا أكيدا دتك زوجيسا الامام النووي يتي وليس المراد ان اعضاءهم نجسة باوي انا نفين جيكين كافري نجسة بني كنجاسة البول والغائط ونحوهما كما مثالي عند اكي تيوا فتاري نجسة ني باهايا نجسة ني اكي جيكين كافري نجسة ني لا باعدين دا الله يكي نهي بكينا ما دليلي فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا saboda shi dan adam in ji al-imam an-nawawi dan adam gaba dayan sa ba najasa bane dan adam gaba dayan sa ba najasa bane musulmi ko kafiri da musulmi da kafiri dan adam jikin sa ba najasa bane fa irquhu wa lu'abuhu wa dam'uhu tahiratu hawayan dan adam zufan dan adam yawun dan adam gaba dayan suna da tsarki zaka gane daga nan kuskuren mutumin da zai ce saboda kafiri ya sha ruwa wannan ruwan ba za a yi alwala da shi ba ko saboda yayi alwala sai ya sha hannu da kafiri wai alwala ta tashi ta warware wannan duk shirme ne jikin kafiri ba najasa bane yawun kafiri ba najasa bane zufan kafiri ba najasa bane hawayen kafiri ba najasa bane al-imam an-nawawi yace sawa'un kana muhdisan aw junuban aw ha'idan aw nufafa ko da mace ce kafira tana cikin haila ko tana cikin jinin biki ko tana da janaba jikinta ba najasa bane sai yace wa hadha kulluhu bi ijma'il muslimin wannan gaba ɗaya kuma malaman sunna sun yi ittifaki akai babu ma sabani a tsakanin malaman sunna akan wannan matsala yayi magana akai a babul haidi a littafin sharh sahih muslim sai yace wa kadhalika subyanu abdanuhum wa thiyabuhum haka ma yara kanana yara jikin yara kayan sawan yara lu'abuhum yawun yara duk wannan ba najasa bane akwai hadisin da yake cewa tumbudi na yaro wai najasa ne la da tumbudi da amai suna babi guda mafi inganci shine duk suna da tsarki wato yace da jikin yara da suturan yara da yawun yara duk najasa ne mahmulatun ala yana da tsarki kai idan aka ce akwai najasa a jikin yaro abinda yace hatta tuta yakan annajasa idan najasa ta fito a fili an ga fitsari a jikin yaro sai a ce to yaron nan yana tare da najasa fata juzu salatu fi thiyabi don haka al-imam an-nawawi yace ba laifi bane saboda musulmi yayi sallah da kayan kafiri a jikinsa ba laifi bane saboda zahiri dan adam yana da tsarki amma idan kayan ya tabbata akwai najasa karkayi harsashe dan ta yi kai harsashe za a yi a ce kafiri ya sa wando a ce ba fitsari babu harsashe musulunci bai amfani da zato yana aiki ne da zahiri inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a saboda haka ana aiki ne da zahiri ka sa rigan kafiri kai sallah rigan nan a jiki kaga fitsari baka gani ba kaga ba haya a jiki baka gani ba cewar tayi wutun da kafiri bai kulawa in yaje fitsari ba lura yake ba wannan zato ne shi kuma shari'ar musulunci ba ta aiki da zato sai da yaqini saboda haka da farko dai bai kamata kai sallah da kayan shi ba amma larura takan sa mutun yayi sallah da kayan shi din idan laruran ta sa zaka yi sallah da kayan sa wannan ba laifi bane yace sallah ta inganta wal aklu ma'ahu min al-ma'i kin abinci tare da kafiri in larura ta kama wannan bai sa بما غسلوا ايديهم فيه مثالي كافر يا وانك هنو كيما كا وانك هنو اتشي توتركين كا يورواري شو انا دبا بابو شيء شريع المسلمين دلائل هذا كله من السنة والاجماع مشهورة سبو دهكا دون الله يتي انما المشركون نجس نجسة دا اكي مغانا نجسة تي معنوية با نجسة حسية با نجسة تي تأينهن اقيدر كافري idan an ce kafiri najasa ne ana nufin aqidarsa najasa ce don haka wannan hujjan babu shakka hujja ce da ba ta gamsarwa saboda ita wannan aya a ce ba za a bar kafiri ya shiga masallaci ba na biyu hujjarsu ita ce aya ta 36 ta suratul nur fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ɗakunan da Allah ya izini an turfa a daga ginin su wa yuzkara fi hasmuhu a riƙa zikirin sunan Allah a ciki waɗannan ɗakuna su ne masallatai al-imamul qurtubi mai tafsirin aljami'u li ahkamil qur'an, yana daga cikin manyan malamai tarihin masabar al-Imam Malik rahimahullah. Yana fassara aya ta 36 ta suratul nur, wannan aya al-Imam al-Qurtubi yana fassara wannan aya, haka kuma fassaran aya da muka karanta ta baya, aya ta 28 ta suratul tauba, suratul bara'a, ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun, da ita wannan aya fi buyutin azinallahu an turfa, aya ta 36 ta suratul nur. Allah subhanahu wa ta'ala yace innamal mushrikuna najasun, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu, wanda wannan yana nuna cewa masallaci wuri ne da ya kamata ya zama mai tsarki. Sai ce dukhulul kufar fiha munaqibun litarfi'iha, idan za a kyale kafirai na shiga masallaci, kai ba a daga al'amarin masallaci ba. Azinallahu an turfa, Allah ya yi izini a daga al'amarin masallaci, a jinjina ginin masallaci, sai dai zama kafirai na shiga suna fita, yace kai ba a daga ba. Musamman kai la'akari da hadisin al-Imam Muslim wanda yazo a kitabu taharati babu wujubil ghasl al-bawl wa ghayrihi min an-najasat, hadisi na 285, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min al-bawl wal-qazr, waɗannan masallatai ba su inganta a kyale wani abu na najasa yana shiga ba, kama daga fitsari zuwa ga kazanta. Inna ma hiya li dhikrillahi azza wa jalla, ai masallatai an gina su ne saboda zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, wa salati wa qira'atul qur'an, ai salla a ciki, ai tilawar alqur'ani. Al-Imam al-Qurtubi yace wal kafiru la yakhudu an zalika, tunda annabi yace masallatai an yi su ne saboda zikirin Allah, ba ta inganta fitsari da kazanta ya shiga. Al-Imam al-Qurtubi yace za a yi a samu kafirin da jikinsa ba fitsari, kaga ba za a samu ba, dole a samu raguwar kafiri fitsari a jikin kafiri, dole a samu raguwar fitsari a jikin kafiri. Saboda haka idan aka kyale kafiri ya shiga masallaci, ya saba ma abinda Allah ya ce fi buyutin adinallahu an turfa, ya saba ma abinda manzon Allah ya faɗa la tasluhu li shay'in min al-bawl wal-qazr, manzon Allah ya ce masallaci bai inganta a ce wani abu na fitsari ya shiga, wani abu na ba haya ya shiga, kazanta bai kamata ba. Yace to ba kafirin da jikinsa babu najasa. Saboda haka idan aka ce an kyale kafiri ya shiga masallaci, kamar an kyale najasa ta shiga masallaci. Wannan babu shakka malamai sun yi magana akai, suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da haka, manzon Allah ya san da haka, amma kuma duk da haka yasa aka daure wani kafiri a cikin masallaci ya kyale kafirai suna shigowa suna zama da shi a cikin masallaci. Manzon Allah ya fi mu sani, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba. To babu shakka hanawan yana iya zama shishigi ma da'awarsa, yana iya zama shishigi ga ainihin karantarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman saboda ainihin masallaci mahallul da'awa asali a duk duniya, babu gurin da yafi dacewa ayi wa'azi kamar masallaci duk duniya. Wannan ittifaqan malaman sunna sun yadda, ba ma kuma daga kan annabi Muhammad ba, duka annabawan Allah mafi ingancin wurin wa'azin su shine wurin ibadar Allah. Saboda ayata suratul fusilat ayata 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. In ka dubi sharhin wannan aya, malaman hadisi suna malaman tafsiri suna magana akan cewar wa man ahsanu yazo da siga ta at-tafdil tadullu ala annaha ahsanul aqwali ala al-islam, ana magana akan maganar da dan adam zai fitar daga bakinsa, ba magana da tafi kyau kamar wa'azi. To idan kuwa ba magana da tafi kyau kamar wa'azi, babu mahallin da yafi kyau kamar masallaci. Saboda haka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, babu guri a duniya wanda yafi masallaci tsarki. Saboda haka idan ana magana wurin da yafi dacewa ayi wa'azi, bai wuce masallaci ba. To idan za a ce kar kafiri ya shigo masallaci, to kenan kamar ana nufin iyakan musulmi su rike addinin su, kafiri da bai shigo ba ya tsaya ma kafirci. Kaga ko inda za a kyale kafiri yazo zai rika jin wa'azi, wanda shine abinda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kamar Allah yana tabbatar ma annabi wurin wa'azin annabi cikin masallaci ne, wurin wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci ne. To idan wani kafiri yana buƙatar ya ji wa'azi, Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka bashi damar ya shigo masallacin ya ji wa'azi ya ji maganar Allah thumma ablighu ma'mana, sannan ka isar da shi wurin da yafi aminta. Wanda kan haka yana nuna cewar ainihi mafi dacewa shine a kyale kafiri ya shigo masallaci ya saurari wa'azi, wanda shine zahirin abinda aya take karantarwa. Duk da cewa malamai na ganin wai a lokacin yaki ne, a lokacin yaki shine ake cewa babu laifi, don an kyale wani ya shigo ya ji wa'azi, saboda karshen ayan summa ablighu ma'mana, sannan ka raka shi zuwa ga inda ya aminta, inda yafi samun nutsuwa. Kaga ya bar kasan musulmi da ake yaki da shi. Akwai zamanin Umar bin Abdul Aziz, babu shakka ya rubuta ya aika ma gwamnoninsa, ya rubuta doka ya aika ma gwamnoninsa. Wannan yana cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba, kitab al-buyu'i wal-aqbiya al-qadi yaqbi fi al-masjid. Umar bin Abdul Aziz ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoni cewa la yaqudanna qadin fi al-masjid, ba daidai bane alkali ya zauna a cikin masallaci ya hukunci. Idan alkali zai hukunci a cikin masallaci, kafirai ma za su shigo. Yadkhulu alayhi fihi al-mushrikuna fa innahum najasun. Saboda haka wannan malamai da suke ganin ba daidai bane a kyale kafiri ya shiga masallaci, suna aiki da wannan hujja ta hukuncin da Umar bin Abdul Aziz yayi. Hakanan al-Imam al-Auza'i shima ya ba da irin wannan labari, cewa zamanin sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya rubuta doka a nimna'ul yahuda wan nasara min dukhuli masajidil muslimin, ku kada ku bar yahudawa da nasara su rika shiga masallatan musulmai. Ya ƙara da wannan aya innamal mushrikuna najasun. Duk wata hujja da zaka dauko babu shakka, in dai akan cewar haramun ne a kyale kafire ya shigo masallaci, to ba za ka samu hujja na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacce ba, sai dai ta'wili na ayar alqur'ani ko kuma fahimtar wasu daga cikin magabata. Kamar yadda muke magana akan Umar bin Abdul Aziz, yana da wannan fahimta, kada a kyale kafirai su shiga masallaci, amma Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya mana hukunci. Idan sabani ya zo, ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Da ana jayayya, ba a cewa mai sahabi ya ce, mai tabi'i ya ce, sai dai ne mai Allah ya ce, mai annabi Muhammad ya faɗa. Saboda haka nan duk hujjan da zaka dauko, wallahi zaka tarza cewa ainihi hujjan tana da illa, in dai akan wai kada a bar kafiri ya shiga masallaci ne. Hujja mafi inganci shine cewa halal ne a kyale kafiri ya shigo masallaci. A nan malamai na cewa ana la'akari da hikima, ba wai shigansa masallacin ne muhimmi ba a kyale shi ba, a me zai kawo shi masallacin shine abin la'akari. Domin in ka dubi waɗannan hadisai da muka karanta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale an daure wani kafiri a masallaci, saboda me? Akwai hikima. Karshen al'amari kafirin ya musulunta. Saboda me? Saboda shi wannan kafiri ya rika ganin yanda addinin musulmai yake. Ta yiwu labari ake kai masa miyagun labarai game da addinin musulmai. Idan an daure shi a fursuna, bai san yanda musulman ke sallah ba, yanda suke wa'azi, yanda suke mu'amala, sai aka daure shi a cikin masallacin, sai ya ga yadda ake ibada, sai ya ga addinin ya fi nashi, karshen al'amari sai ya karɓi addinin musulunci. Saboda haka shi annabi da ya kyale kafirai su shiga masallaci, akwai hikima. Don haka idan akwai hikima na kyale kafiri ya shiga masallaci, babu laifi. Idan babu hikima, kuskure ne, saboda an maida masallaci wurin wasa. Kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'u Fatawa, mujallad na 22 shafin 193, so ila an dukhul an-nasrani aw al-yahudi fi al-masjid bi idhni al-muslim aw bi ghairi idhnihi aw yattakhidhu tariqa fa hal yajuz. shin daidai ne a kyale kafiri ya rika ratsa cikin masallaci a matsayin hanya, kafiri ya shigo masallaci ya ratsa ya wuce a matsayin hanya? Shekul Islam ya ce subhanallah, musulmi kansa laysa lil muslim an yattakhidha al masjida tariqa, shi kansa musulmi bai kamata ya bayar da masallaci a matsayin hanya ba, shi kansa musulmi. Fa kaifa idza takhadahu al kafiru tariqa, ta ya za a yi ko a kyale har kafiri ya mai da masallaci ya zama hanya? Fa inna hadha yumna'u bila raybin, wa amma idza kana dakhalahu zimmiyun li maslaha, amma kafiri ya shigo masallaci saboda wata maslaha, maslaha akwai dalili, akwai hikimar kyale shi ya shigo masallaci. Kamar misali, wa'azi za a yi, wa'azi za a yi, sai aka gayyace shi ya shigo masallaci don ya ji wannan wa'azi. Idan akwai maslaha, to anan ne malamai suka kasu kashi biyu, wasu na cewa ko da maslaha masallaci ba mahallin kafiri bane, wanda al-Imam Malik kenan, Allah madaukaki ya masa rahama, la yajuzu. Al-Imam Malik yace sam bai kamata a kyale kafiri ya shiga masallaci ba. Kuma babu shakka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fi yawa akan wannan suke, saboda zamanin su zamani ne na yaki, zamanin sahabbai zamani ne na yaki. Misali, idan yanzu ana yaki da kafirai, kuka kyale suna shigowa masallatai, kamar a zamanin yanzu ai ana gani, tana yiwa ya taho da bomb ya tayar da shi a masallaci, tana yiwa ya zo da makami ya bude shi a masallacin, saboda me? Saboda abokin adawan ku ne. Saboda haka la'akari da wani hali ake ciki, me zai kawo shi masallaci, wannan shine muhimmi abinda malamai suke faɗa. Saboda duk hadisin da aka yi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale kafiri ya shigo masallaci, akwai hikima akai, wannan shine abinda Sheikhul Islam yake faɗa. Idan akwai hikima za a kyale shi. Haka bin Baz rahimahullahu ta'ala shi ma ya faɗa, in ka duba Majmu'u Fatawa wa Maqalatin Mutanawwi'a mujallad na 8 shafin 356, هل يجوز السماح للنصارى او اليهود او غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها؟ شن دايدين اكالي كافري سرق شقا مسلاتي وياوان بود ايدو ياوان بود ايدو سي اكالي كافري شقو مسلاتي وصبودا وانا دقنا مسلاتي مسلاتي يا دقي صبودا كذا اكالي كافري سوزوس زيارة. Shine bin Baz yake cewa la haraja fi dukhulil kufar al masjid, na'am cewa kafiri ya shiga masallaci wannan ba laifi bane, amma idza kana li gharadin shar'iyyin wa amrin mubahin, akwai manufa ta shari'a, al'amari na halal, wannan ba laifi. Ka an yasma al mau'iza, an kyale kafiri ya shigo masallaci don ya ji wa'azi. Idan an yi wani babban bako daga kasar waje ko daga kasan nan wani wanda ya iya wa'azi akan Bible, misali zai yi lecture a nan gwagwalada, sai a rubuta fastoci, muna gayyatan ku shigo masallaci. Sai su shigo, malamin ne ya zo ya yi ta wa'azi, sannan kuma su fastoci na zaune suna gane yadda ake shigo ana tahiyatul masjid, yadda musulmai suke sahu, yadda suke kulawa masallacin, ba zane ba hoto, wannan shi kansa wa'azi ne gare su. Bin Baz ya ce wannan babu laifi, ko kuwa ya zama akwai wani dalili na gyara da za a yi, wanda gyaran kansa malamai na tsawatarwa ba daidai bane a kyale kafiri ya zama shine kafintan masallaci, ko kafiri ya zama shine mai kulawa da gina masallaci. Saboda me? Babu hurmi, wato na abin nan na daraja tsakanin ku da shi, babu hurmi na daraja tsakanin ku da shi, saboda shi bai ganin darajan addinin ka, ba mamaki yana ma adawa da kai. Don haka idan ka bar shi a matsayin, shi zai gina maka gini, yana iya ginin da zai rufka a kanka ka halaka. Don haka yasa wajibi ne a yi hattara wajen ɗaukan kafiri ya zama shine mai aikin masallaci. Amma in ya zama larura babu wanda ya fi shi, malamai na cewa ba laifi ba ne, la'akari da abin da ya auku zamanin sahabbai. Saboda haka bin Baz ya ce wannan babu laifi. In ka duba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafirai sun bakunci Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da su a masallaci, li yushahidu almusallin wa yasma'u qira'atuhu wa khutbatuhu, ya sauke su a masallaci su rika ganin mutane na sallah, su ji karatunsa, su ji yanda yake huduba, wal yad'uhum ila Allah min qarib. Kaga idan suna masallaci, Annabi zai samu damar kiransu zuwa ga addinin musulunci kurkusa. Ga labarin Sumama bin Usal al-Hanafi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure shi a cikin masallaci fahadahu Allahu wa aflaq bin baz yace a dalilin haka Allah ya shirye da shi haka in ka duba fatawa lajina mujallal na shi da shafin 276 babu laifi don an kyale kafiri ya shiga masallaci idan akwai hikima saboda haka abinda ake la'akari da shi shine akwai dalilin kyale kafirin ya shiga masallaci idan dalilin maslaha ce to ba laifi amma ba wai shakatawa ba kamar misali za a kyale shigo masallaci saboda wurin babu inuwa shi kuma yana jin yunwa ya sai abinci sai aka ce shiga masallacin nan kaje ka ci kaga wannan ba karamin sakaci bane rashin daraja wurin ibadar Allah a kyale kafiri ya shigo masallaci saboda ya ci abinci ko ya sha ruwa wajdi ya zo ko ko ya ratsa masallaci saboda hanyar ta fi sauki in zai zagaye masallacin zai bi doguwar hanya kai saboda kana da tausayi ka ce a ga yake don haka ya zo ya ratsa cikin masallaci ko ya zama abinda zai kawo shi shine yawon bude ido yace wannan ya saba ma ainihi dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale kafirai suka shiga masallaci saboda haka ba daidai bane a kyale mutun ya shigo masallaci saboda bude ido ko saboda wani dan siyasa ne dami akwai wadanda suke haka idan aka ce mutum dan siyasa ne bari a kyale shi shigo masallaci saboda za a samu kudi wajen shi wannan babu shakka ya saba ma ainihi abinda sunna ta karantar da mu Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abinda muka faɗa kuma Allah ya mana gafarin kuskure na mala baka mutum salam har yanzu nan kafiri ya ci shawa in ya ba da hidan kai masa wannan addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك